Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahouse.com ko sessionhouse.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin, yau Laraba 2 ga watan Oktoba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun sauraron kararrakin zaben gwamnatin jihar Sokoto ta tabbatar da zaben gwamnati Aminu Waziri Tambuwal. Bayan haka za ku ji cewa tsofaffin shugabannin kasashen Afirka sun fara wani taro yau a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger don duba hanyoyin karfafa matakan mutunta wa'adin mulkin shugabannin kasashen na Afirka. A yayin da Najeriya ta cika shekaru 59 da samun yancin kai, yau muna son mu ji ra'ayoyin ku ne akan irin ribar da kuka samu ta fannin demokradiya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump yau Laraba ya ce ceki masu kan lamirinsa. Kano ya ci gaba da musanta aikata ba daidai ba a hirin waya da yayi ranar 25 ga watan Yuli tare da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky, lamarin da ya sa 'yan Democrat a majalisar wakilai suka fara batun binciken da zai kai ga tsige shi. Tun da safiyar yau Laraba, shugaban kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar wakilai Adam Schiff ya gudanar da wani taro manema labarai na haɗin gwiwa da kakakin majalisa Nancy Pelosi, inda suka yi wa manema labarai ƙarin bayani akan hali da ake ciki akan batun binciken. Schiff ya ce kwamitinsa zai sake sauraren Solicitor General da ma'aikatar shari'a Michael Atkinson, wanda a baya ya bayyana a gaban kwamitin kafin wato bayanai na mai kwarmato su fito. Schiff ya kuma taɓo batun yadda Trump ke kiran mai kwarmaton da maciyin amana.
Let's not make any mistake here. The president wants to make this all about the whistleblower and suggest people that come forward with evidence of.
Yace kada ku bar mu kuskure a nan. Shugaban kasar yana so ya maida komai ne akan mai kwarmaton, kuma yana so a kalli mutanen da suke gabatar da shaidan aikata ba daidai ba tamkar masu cin amanar kasa, kuma a dauke su a matsayin masu leƙin asiri. Yace wannan kokari ne na tsorata masu gabatar da shaida. A lokacin da yake daukar hoto da shugaban kasar Finland Sauli Niinisto, ya wanda ya kawo masa ziyara ofishinsa na Oval, Trump ya ce ceki Pelosi da Adam Schiff yana mai cewa sun yi murabus a cikin kunya. Ya kuma kira Schiff da Shifty Schiff, wato mara gaskiya. Akan batun mai kwarmato kuwa ya ce babu gaskiya a cikin bayaninsa. Ya Trump ya ce ina ganin ya kamata a kare mai kwarmato idan yayi gaskiya, amma idan mai kwarmato ya bayyana hira da nayi da shugaban Ukraine, hira mai muhimmanci kana muka yi magana mu akan nasarar mu, amma yaje tantance lallai wannan mai kwarmaton yayi kuskure. Ya ce abin da ya kamata a maida hankali akai shine rubutacciyar hira da muka yi da shugaban Ukraine wanda ita ce gaskiya. Jama'an tsaro a Amurka sun bayyana rashin jin daɗin su ga kalaman da shugaban Russia Vladimir Putin yayi akan yunkuri da Kremlin take yi na yin shishigi a zaɓukan Amurka, da yake jawabi a wurin wani taron tattalin arziki a yau Laraba a birnin Moscow. Putin yayi watsi da zargin da Amurka ke yi cewa Russia za ta yi katsalandan a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 da kuma zaben rabin wa'adi na shekarar 2018, lamarin da ya kira da abun dariya. Putin ya ce lallai wannan abin dariya ne inda ko ba za a kira shi abin bakin ciki ba saboda abin da suke gani yana illa ga hulɗar Rasha da Amurka shine siyasar cikin gida kuma ya ce yana sa ran wannan abu yana cutar da Amurkan dankanta ya ce zan faɗa muku a matsayin sirri cewa lallai za mu aikata yana nufin katsalandan a zaben shugaban Amurka mai zuwa don mu kuma kawo muku abin dariya Putin yana fada wa jama'an da suke halartun taron a cikin ba'a yace amma kada ku fada ma kowa to duk da kalaman da Putin yayi sashin tsaro na Amurka da kuma jama'an leƙin asirin Amurkan sun ce akwai alamu da ke nuna Rasha na niyyar yin katsalandan a zaben shugaban ƙasa da za a yi a shekarar 2020 Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta gwada wani abu da ake ganin makamai masu linzami ne na kiran ballistic na jirgin ruwa. Kuma wannan wani gagarumin yunkuri ne na ci gaba da shirin kera makamai da Pyongyang ɗin ke yi. Kuma babbar takala ce da take yi kwanaki kalilan kafin wata tattaunawar nuclear da za ta yi da ƙasar Amurka. Sojojin Koriya ta Kudu sun ce akwai yiwuwar Koriya ta Arewa ta gwada makaman ballistic na jirgin ruwa ko kuma SLBM a takaice da safe yau Laraba a cikin teku da ke kusa da Wonsan a cikin lardin Dagwon. Jami'ai a ƙasar Japan sun faɗa da safiyar yau Laraba cewa gwajin makaman na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi ya faɗo mata a wani keɓaɓɓen yankinta na harkokin tattalin arziki a wajen tsibirin Shimane Prefecture mai tsaunuka in ji ministan tsaron Japan Taro Kono. Da ƙarshe wakilin Amurka na musamman a tattaunawar Afghanistan Zalmay Khalilzad da masu tattaunawar siyasa na Taliban sun isa makwabciya Pakistan da zumar sake shiga tattaunawa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaben gwamnan jihar Sokoto ta kori ƙarar da jam'iyyar APC da ɗan takarar ta suka gabatar a gabanta suna ƙalubalantar nasarar da gwamnan Aminu Waziri Tambuwal ya samu na jam'iyyar PDP a zaben da aka yi a watan Maris ɗin da ya gabata. Wakilin muryar Amurka Murtala Faruk Sanyinna na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukuncin kotun ta sauraron ƙararrakin zaben gwamna a jihar Sokoto da ya tabbatar da zaben gwamna Aminu Waziri Tambuwal na jam'iyyar PDP ya haifar da fuskoki mabambanta tsakanin jama'ar jihar tuni da magoya bayan gwamnan suka yi dandazo a fadar gwamnatin jihar cikin murna da farin ciki tare da nuna gamsuwa da hukuncin kotun.
Sunana na Habiba Aliyu.
To ya kuka ji da wannan hukunci da kotu ta yanke akan wannan ƙara?
Wallahi dadi mun ka ji, ni ban san iya adadin dadin da ni jiya ba. Allah Ubangiji ya tanye shi riko, Allah ba shi ikon taimakon talakawa.
Sunana Shafiu Ibrahim Shatima Mainiyo. To gaskiya mun alhamdulillahi rabbil alamin, muna wa Allah madaukakin sarki godiya don nasara duk inda za ta haito daga Allah ita amahihiciya. Yasa kuma wannan mutuwar ya yi nasara cikin wannan shari'ar da ake, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa nasara ta zama ga dukkan musulmi baki ɗaya wanda ainihin an jihar Sokoto. Bangarorin guda biyu da ma APC da PDP.
Hassan dan Hassan Uba Hassan da Hussein. Wallahi wanga hukunci abu guda a gaba ga gafara Allah.
Me yasa hala?
Abin da yasa saboda mun samu zaman lahiya. Mun samu zaman lahiya don tabbas inda an ce shari'ar ga an sa zalunci ciki ta da Allah ɗaya sai wanda da rasa rai ne.
To sai dai a bangare ɗaya kuma magoya bayan jam'iyyar APC suna ganin da walakin.
Sunana Malami Abubakar. To shi wannan hukuncin da ya zo muna da mamaki a bisa gaskiya. Domin gurgudu wannan shari'a mataki ne na uku a tsarin ƙasa, kuma wannan matakin shine da talaka da mai ƙarfi duk wanda an ka zalunta yake iya ganin cewa zai zo a neman mishi haƙƙin shi. To a bisa gaskiya wannan zaben da ya gudana tsakanin An Aliyu da Aminu Waziri Tambuwal wannan abu ne haƙiƙance dukkanin wanda ya PDP ma yana zargin cewa a ce sun ci.
Sunana Ibrahim Bello Rikina. Gaskiya ga shari'ar jihar Sokoto tun ranar da an ka farko ta daga farko har zuwa yanzu, ko da ba kai alkali ba ne kana iya yanke hukuncin shari'a jihar Sokoto. Mu dai abinda za mu ce gaskiya wannan sort of ne kawai an kai.
Lawali sai gare a sunana. To ai don an yanke wannan hukuncin shari'a yau ai ba shi a mataki na ƙarshe ba, mun san mataki na farko ne, kuma akwai mataki biyu, akwai na uku. Don haka ina kira ga mutane ai kar su damu, ai ba wani abu bane wannan. Mu haɗu gaba.
Kotun ta sauraren ƙararrakin zabe da ta yi zaman yanke hukuncin nata a babban birnin tarayya Abuja ta kafa hujjar cewa jam'iyyar APC da dan takararta sun kasa gabatar da kwararren hujjoji da ke nuna an sabawa ka'idodin zabe a lokacin zaben na gwamna da aka gudanar a jihar ta Sokoto. To sai dai hakan bai hana baza jami'an tsaro ba a dukkan sassan birnin na Sokoto, wadanda kuma suka kara kaimin sintiri ana dab da yanke hukuncin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Da Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger. Yau Laraba 2 ga watan Oktoba, tsofaffin shugabannin kasashen Afirka suka fara gudanar da wani taro a birnin Yamai a ƙarƙashin inuwar cibiyar bunƙasa demokradiyya ta ƙasar Amurka da ake kira NDI a takaice, da nufin nazarin hanyoyin ƙarfafa matakan mutunta wa'adin mulkin shugabannin kasashen daidai da yadda yake rubuce a kundin tsarin mulki. Wakilin muryar Amurka Salamu Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Mutunta kundin tsarin mulki da yin biyayya ga ka'idar da ta kayyade wa'adin mulki a wajen shugabannin kasashe wani abu ne da binciken cibiyar National Democratic Institute ya gano cewa ya matukar taimaka wajen kaucewa barkewar tashe-tashen hankula masu nasaba da hayaniyar siyasa a kasashe da dama. Mafarin shirye wannan taro, in ji shugaban reshen NDI a Afirka, Dr. Christopher Fomunio.
Que le pays dans lequel les constitutions sont respectées par les leaders politiques, les pays qui connaissent la limitation des mandats et des transitions pacifiques sont à même d'être plus stables et à l'abri des violences et des conflits.
Tsohon shugaban kasar Benin Nisofor Soglo da ke daya daga cikin jagororin wannan tafiya ya bayyana fatan ganin wannan taro ya kasance wata hanyar karfafa mulkin demokradiya a Afirka, don ganin a nan gaba an fara damka mulki a hannun wanda talakawa suka zaba ba tare da wata hatsaniya ba.
Nous voulons que ce sommet ait pour objectif de promouvoir les principes de la gouvernance démocratique et de l'alternance pacifique du pouvoir exécutif tel que stipulé dans les constitutions.
Shugaban kungiyar Sadiyawo Isu Muhammadu na Niger da ya jagoranci bikin bude wannan taro ya sake nanata cewa zai mutunta kundin tsarin mulki a ƙarshen wa'adin mulkin sa na biyu na ƙarshe, saboda haka gurin sa shine ya damka mulki a hannun wanda ya lashe zaben 2021, in ji shi.
Mon désir le plus ardent est de passer le pouvoir en 2021 à un successeur démocratiquement élu.
Tsofaffin shugabannin kasashe biyar ne ke halartar wannan taro, waɗanda suka hada da Goodluck Jonathan na Nigeria, Catherine Samba Panza ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, da Nisofor Soglo na Benin, da Amos Sowore na Liberia, da Alhaji Muhammad Usman na Niger, wanne ya bayyana mana muhimmancin wannan haduwa.
Taka haddi misali na wa'adi wanda tsarin mulki ya tsaida wajen sha'anin iko, shi yake sawa ake shirye zabe da magudi, kuma yake kawo rigingimu. To wannan taro zai yi nazari bisa haka, kuma shi wannan shugaba na Niger ya kara tabbatarwa da amincewar shi bisa yanda tsarin mulki ya tanada da kiyaye shi kuma da aikata shi, musamman ma a nan kasar mu ta Niger. Za a yi zance na sauran kasashe, kuma za a ci gaba da yin wato irin wannan taro domin falakar da jama'a gaba daya, mutane su san suna da inci na su zabi wanda suke so, waɗanda suke so su yi wakilcin su, su da kansu jama'a su gane da suna da wannan inci, suna da wannan haƙƙi.
Akwai shakku ne kamar yiwuwar akwai wasu shugabannin kasashen Afirka da ke kokarin fatali ko su take dokokin tsarin mulki?
Akwai shakku saboda kuna da gani yawa suna wa tsarin mulki na ƙasa kuskure, ma wayansu suna rikita suna jagwalgwala shi. Saboda mi don dai su zamna bisa karagal iko su kisa buka.
A Jibi Juma'a ne ake kammala wannan taro da ke samun halartar 'yan rajin kare demokradiya da dama a ƙarƙashin gayyatar cibiyar bunƙasa demokradiya ta ƙasar Amurka NDI da ƙungiyar farar hula ta Osiwa mai ofishi a ƙasar Senegal. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Kamar da yadda kuka ji a yayin da Najeriya ta cika shekaru 59 da samun ƴancin kai, yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan irin ribar da kuka samu ta fannin demokradiyya. Amma kafin mu bude layukan mu, ku ci gaba da shakatawa da wannan wakar.
Tun da jirgin nan Germany, shi jirgin nan Ingila, to ja ka da Italiya in ya dan fauka ya kariya. Bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga ba ta shin gale na shin gale bintin zabadin an kafa haka ke talaran duk sun kafa dubu babban kantikin su dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran da fe jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wurin ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce ka sa in ba hanya za ka yi. Don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Mun samu kira na farko daga Kaduna.
Hajiya Madam Dauda, barka da lasariya.
Barka ka daidawa, muke magana daga Kaduna.
Sunana Mursala ne, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin kamalan martala.
To a Hajiya Madam Dauda, gaskiya abin da zan mutum mun amfana da shi shine cewa na farko mun gode ma Allah tun da ranmu da lafiyar mu, amma ina so ki san cewa har yanzu ana cikin wani hali wanda sai dai mu ta addu'a Allah ya mana sauki. Kuma idan kika duba lallai kam ci gaba an samu, amma bangaren wanda suke rike da madafan iko da ƴaƴansu makaranta za ki ga duk su ne angwalin su daban motoci su da komai mu'amalar su dai kuma da cin arzikin kasa. Ya kamata a dan karkato kasa talakawa san su ma ana yi menene har yanzu maganan wuta ne har yanzu maganan makarantu har yanzu maganan komai dai mu ce wannan gwamnati tana dan kokari fiye da na da amma su ƙara kokari magana ta gaskiya da fatan za ta yi lafiya.
To mun gode Malam Murtala daga Kaduna, yanzu kuma zamu je Nasarawa.
To Maryam Dauda, barkinki da waraka.
Barka ka daidawa, muke magana daga Nasarawa.
A to sakatare na tsare-tsare ne na kungiyar mu da Nasara, Bashir Tela daga nan lafiyan bari-bari.
To sakatare Bashir, muna jin ka.
To alhamdulillah, ribon demokradiya dai a waje na dan samu ba za a rasa ba. Kuma yana da kyau kamar da Najeriya ta samu cinkanta shugabanni yawanci sake ga wannan daga gwamna sai kuma sanata daga sanata sai kuma wannan ya kamata ce wanda bai taba yi ba a ringa jawo su ana suna tsawa in ana haka to insha Allah kowa sai diga dan samu mukama a cikin wannan mulki na demokradiya da batun shugabannin mu za su cigaba da mana adalci bukatu da talakawa suke bukata shine ya kamata ce a fuskance shi domin a ga talakawa sun ji daɗi. Na gode Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari-bari, za shi lafiya.
To mu ma mun gode Bashir Tela, za mu sake komawa Kaduna yanzu kuma.
Hello, Maryam Dauda.
Hello, da wa muke magana daga Kaduna? Barka ka dai.
Bello Sokoto ne, Bello Sokoto.
To muna jinka Malam Bello Sokoto.
To alhamdulillah gaskiya an samu riba da muka yasa sai.
Saboda
an samu shugabanci na fara wannan shekara 22 ma yanzu banda na shagarin da baya. Allah cikin shekarar nan an samu cigaba kamar shugaban kasa Umar Al-Adiwa ya kawo adalci, ya shirya da adalci, ya kawo a talakawa a duka san shi, ya rige mana kudin mai ya dade ta farashin mai. Ko'ina a Najeriya, alhamdulillah, kuma yanzu ga wannan gwamnati ta mata zo tana yi, amma gaskiya akwai ɗan matsala kaɗan a wannan gwamnati. Muna wata Allah sa su gyara, akwai matsayi a wannan gwamnati gaskiya, ana son ta gyara takunta gaskiya saboda su zama a samu riba da muka ɗaya, amma ana son wahala ƙwarai a wannan tsari da muka ɗaya ta yanzu.
To, mu ma mun gode Malam Bello Sokoto, har yanzu dai muna nan a Kaduna, mun sake samun wani kira.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Haji Amaren Dauda, barka da yammaci. Sunana Alhaji Musa Garo, mai rido da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya.
To, muna jin ka Alhaji Musa Garo.
To, Haji Amaren Dauda, kafin ci gaba da bayani, Allah za mu roƙi gwamnatin jihar Zamfara ta taimaka wajen yankin gumuɗin nan. Akwai matsalolin mutane da ake ta samu ana kame mutane, kullum sai aka mutane a yankin gumi. Dan Allah gwamnatin jihar Zamfara ta duba wannan bangare na yankin gumi. Na fatan an ji kirarin an ji roƙon mu ga gwamnatin jihar Zamfara. To, alhamdulillah, dangane da tambayar da kika yi, dangane da wannan samun ƴancin kai da muka samu
da kuma ribar
demokuraɗiyya. Yawa, an samu ribar demokuraɗiyya a kan wani ɓangarori da yawa. Saboda kin gani ko maganar da nake da ke, ina basar, ina samun ra'ayi na wani kaina in kira. Kin ga inda ba don wurin gwamnatin demokuraɗiyya ba ne, ba za mu samu damar yin hakan ba. Kuma akwai gurare wanda yake da yawa wanda suke, ya kamata a ce mutane su tsaya su lura da kyau. Ita gwamnati a kodayaushe idan aka zo, ya kamata a riƙe mata fatan alkhairi da addu'o'i, maimakon in gwamnati ka tsine mata ko kuma ka faɗi wata maganganu marasa kyau, in suka lallace to kai ɗan ƙasan ba kai ne za ka lallace. Da haka muna fatan wannan gwamnati, kamar yadda aka ɗauko ɓangaren ilimi da makarantu da sauran ɓangaren lafiya da sauransu, to ya kamata a ci gaba da ƙoƙari a kan irin wannan. Mada Dauda na wara aiki, ne miki fatan alkhairi, Allah ya sa awon lafiya. Alhaji Musa Garo, mai rido da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya.
To, mun gode mu ma Alhaji Musa Garo. Yanzu kuma za mu je Yobe. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Yobe?
Kuna magana da Muhammad Yusuf Mustafa.
To, muna jin ka Mallam Muhammad Yusuf Mustafa. Muna son mu ji ra'ayinka ne akan irin ribar da ka samu ta fannin demokradiyya tunda Najeriya ta cika shekaru 59 da samun ƴancin kai.
Alhamdulillah, mun gode wa Allah.
Muna jin ka.
Mun samu riba. Ya Allah, kara mana zaman lafiya a ƙasar mu baki ɗaya da duniya.
To, mun gode Malam Muhammad Yusuf da kiranka, kuma yanzu haka dai za mu dakatar da ɗaukar wayoyinmu saboda lokaci ya ɗaga mana hannu. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, agogon ma'anan na cewa karfe 4:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Tsohon mataimakin shugabar hukumar kwallon kafan kasar Ghana, Fred Papu, ya yi imani dangane da irin damar da yake da shi na lashe zaɓen wanda zai shugabanci hukumar kwallon kafar ta kasar Ghana. Yana mai faɗan cewar zai lashe wannan takara ko da duk waɗanda ke takara da shi sun haɗe masa kai. Mr. Papu dai yana karawa ne da wasu 'yan takara guda 6 a kan wannan zaɓe na wadda zai zama shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana na gaba. Mai koyar da kungiyar kwallon kafar kasar Ghana na matasa kasa da shekaru 23, Ibrahim Tanko, ya isa birnin Alkahira akan hanyarsa zuwa Alexandria. inda zai alarce inda za a nuna wa duk kungiyoyi waɗanda za su kara da su a gasan cin kofin CAF Under 23 a yau din nan. Black Matthews dai sun samu shiga wannan gasa ne bayan sun doke Algeria a karawan ƙarshe na gasan fiddigwani wadda Black Matthews ta yi nasara akan Young Fenice din Algiers. Ghana dai an sanya ta a cikin tukunya na biyu tare da Zambia, Cote d'Ivoire da Cameroon, sai kuma Mali da Afirka ta Kudu a cikin tukunya na ɗaya. Kasar Ghana ta soma kare kofin wafo na ƙasa da ƙasa da nasarar da ta samu da ci ɗaya mai ban haushi akan Gambia a Stade Ladoa Intaise a Senegal a ranar Talata. Mai koyar da Atletico Madrid wasa Diego Simon ya nuna cewar ya yi farin ciki matuƙa gaya da ƙoƙarin ɗan wasan na gaba na Ghana Thomas Partey wadda yake haskawa klubinsa a kakan bana. Ɗan wasan mai shekaru 25 ya nuna bajimta a wasan Madrid na farko inda ya samu wasan da ya fi duk sauran ƙoƙari a wannan ƙarshen mako. Partey da ya inganta ƙoƙarinsa da ya jefa ƙwallo a raga wa Atletico Madrid da sun kai nasara akan Lokomotiv Moscow da ci 2-0 a ainihin Champions League a ranar Talata. Mai koyar da kasar Liberia wasa Robert Latte ya zargi hukumar wafo da yin abin son rai wanda ya shafi kociya ɗan Ghana wato Salasata wanda ke koyar da Saliyo wasa a nasarar da ya samu akan kasar Liberia da ci ɗaya mai ban haushi a wasan su na farko. Bayan wasan su kocin din Liberia ya yi imani masu shirya wasan sun kuskure na nada jami'i wasan Abdullatif daga Ghana ya jagoranci wannan wasa wadda ɗan Ghana koci ne a wannan wasa wato tata kenan. Ya ce an samu wani matsayi na rashin adalci a wannan wasa wurin fuskar na alƙalin wasan. Inji Lati yana mai faɗan cewar kasancewar kociyan ɗin Saliyo ɗan Ghana ne shi kuma alƙalin wasa ɗan Ghana an samu wani sassauci a fuskar alƙalin wasan kasancewarsu dukkansu 'yan ƙasa ɗaya ne. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Redwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump a yau Laraba ya cece kiman sukar lamirinsa kana ya ci gaba da musunta aikata ba daidai ba a hirar da ya yi na waya a ranar 25 ga watan Yuli tare da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky. Lamarin da ya sa 'yan Democrat a majalisar wakilai suka fara batun gudanar da bincike wanda zai kai ga tsige shi. Tun da safiyan yau Laraba, shugaban kwamitin tattara bayanan sirri a majalisa Adam Schiff ya gudanar da wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da kakakin majalisa Nancy Pelosi, inda suka yi wa manema labarai ƙarin bayani akan hali da ake ciki akan batun binciken na Trump. Koriya ta Arewa ta gwada wani abu da ake ganin makami mai linzami ne kiran ballistic na jirgin ruwa, kuma wannan wani gagarumin yunkuri ne na ci gaba da shirin kiran makamai da Pyongyang din ke yi, kuma babbar takala ce da take yi kwanaki kalilan kafin wata tattaunawar nuclear da za ta yi da kasar Amurka. Jama'an Amurka na tsaro sun bayyana rashin jin daɗin su ga kalaman da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi akan yunkurin da Kremlin ke yi na shishigi a zaɓukan Amurka.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni, da injiniyarmu Mestian, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.